Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To ci gaba da karatun mu na risala. Jiya mun kai ƙarshen babun jami'un fi salati. Ko yau za mu tashi sabon babi, babun fi sujudil qur'ani. Babi game da sujuda al-qur'ani. Allah tabaraka wa ta'ala ya shar'anta sujuda ga mai karatun Qur'ani in ya karanta wasu ayoyi. Waɗannan ayoyin su ake kira ayoyin sujuda, ayoyin da ake wa sujuda. Ayoyi wuri 15 ne Allah ya shar'anta sujuda, su ake kira sujuda tilawa. Wuri 15 ne ake yan sujudat, sai dai nan zai nuna cewa hudu wuri 11 su ne manya. Cikin 15 an ɗebe 11, saura nawa? Saura hudu, wurare hudu, to ba su yi ƙarfin waɗancan ba. To duk da yake an ce musu manya, wasu sun ɗauka kamar 11 ɗin nan su ne wajibi a yi sujuda, hudu su an mustahabbi. Da 11 ɗin da kingin hudun duka mustahabbi ne, sujudut tilawa ga mafi ingancin zance ba dole ba ce, saboda asar wanda an karuwaito sayyidina Umar ɗan Khattabi suna karatun Qur'ani, sai ya ce to mun ta samma ayar da ake wa sujuda, wanda ya ga dama ya yi sujuda fa lillahi alhamdu, wanda kuma bai yi ba baya da laifi wurin Allah. Kaga shi ya nuna sujudut tilawa kenan ba dole ba ce, dukansu da waɗanda ya kira manya 11 ɗin da waɗanda ba manya ba guda hudu, to dukkansu babu wanda a wajibi. In ka yi sujuda ka samu lada, in ba ka yi ba kuma baka da laifi wurin Allah. Don haka sujuda tilawa mustahabbi ce, an soyanta ga mai karatun Qur'ani. Daɗa cikin sallah yake karatun Qur'ani ko ba cikin sallah ba? Sallan nan ta farilla ce ko ta mustahabbi? Amma ga mazhaban Malikiya makaruhi ne mutum ya karanta ayar da ake wa sujuda ga sallar farilla, sai dai ta nafila. Amma ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallama yana ba da sallah ta farilla, ya kai ga ayar tilawa ya yi sujuda, sauran sahabbai da sun kai sujuda, don haka babu karhanci. Ina fatar kun fahimta. To shi ne ya ce babun fi sujudil Qur'ani, babi game da hukunce-hukuncen sujudar Qur'ani, sujudar tilawa kenan. Sujudul Qur'ani, sujudar Qur'ani, ihda ashirata sajadatan, sujuda 11 ce. Wahiyal aza'im, su ne manya. Ashe kenan tunda ya ce su ne manya, ashe ba su ɗaya ba ne. Amma dai waɗannan su ne manya, kenan akwai wasu waɗanda ba su yi girmansu ba. To cewa su ne manya 11 ɗin nan, sai an ka ɗauka kamar su ne wajibai, sauran hudu da na rage su an mustahabbai. Sai malamai sun ka ce da su waɗannan 11 da kingin hudun da bai kawo ba, duka mustahabbi ne yin sujudat tilawa, babu wajibci. Laysa fil mufassal minha shay'un, laysa shay'un minha, babu komi na a sujuddan ga guda 11 fil mufassal, cikin rarrababbin surori. Mufassal da bakin suratul hujurati zuwa nasi su ne mufassal. Don me da ake kiran su mufassal? Saboda za ka iskan ma wata aya uku sai a kai ƙarshenta, wata aya biyar, wata aya bakwai, haka rarrababbin surori an rarrabe su da juna. To cikin mufassal babu sujuda ko ɗaya cikin 11 ɗin ga cikin surori mufassal da bakin hujurati zuwa nasu. Ta farko fi alif lam mim sad, wace sura ce suratul alif lam mim sad? Suratul A'raf, madalla. To cikin suratul A'raf, suratul A'raf nan ne sujuda farko take. Ashe kenan suratul Baqara Fatiha gaba ɗayanta babu sujuda, Baqara gaba ɗayanta babu sujuda, Ali Imran babu sujuda, Nisa'i babu sujuda, Ma'ida babu sujuda, sura farko da adda sujudat tilawa ita ce suratul a'raf, inda qaulihi cangun fadar Allah tabaraka wa ta'ala da yace wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun wa huwa akhiruha, shine karshen ta ita surat. Wannan ayat da ake wa sujuda ita ce aya karshe ta suratul a'raf, wanda duk mutum ya karanta ta cikin sallah ko wajen sallah. Hakan ga yadda an ka sunnanta yin sujuda ga mai karatu, haka mai saurare ne shi ma an sunnanta mai yayi. Faman kana fi salatin, wanda ya kasance cikin sallah, yasjudu ha ya karanta ƙarshen suratul a'raf har ya kai ga wannan ayat, zai sujudance ta, zai yi sujudat tilawa. Fa idza sajadaha, in ya sujudance ta qama, sai ya tashi, wa qara'a min al-anfal, sai ya karanta daga suratul anfal, daga a'raf ba sai anfal ba, to sai ya karanta daga suratul anfal aw min ghayriha, koko daga watatta. An so dai wanda ya karanta a in ya zan sujudat tilawa ta zama aya ta ƙarshe. To in kai yi sujudat, an so ka miƙe ka koma karanta wani abu sannan ka yi ruku'i. Muna tare, kamar wannan aya ita ce aya ƙarshe ta suratul a'raf. To in kai yi sujuda, to an so ka tashi, in ka tashi sai ka karanta wani abu ko cikin lamfali ko su suratul anfal, surar da ke bi mata, ko ko duk da inda ka karanto. Mace yassara alai, ya karanta abin da ya sauƙaƙa gare shi, thumma raka'a, sannan shi yi ruku'i, wa sajada, shi yi sujuda, sujudar sallah. Na fatar kun fahimta. Wa fi ra'adi, aya ta biyu da ake wa sujuda ba sha ɗaya ce ba, to zai kawo su. Aya ta biyu fi ra'adi cikin suratul ra'ad, inda qaulihi ta'ala, gun fadar Allah madaukakin sarki da yace wa dhilaluhum bil gudwi wal asal. To ita kuma wanda duk ya karanta wannan aya cikin suratul ra'ad cikin sallah ne ko wajen sallah, to shi ma an so yayi sujuda. Wuri na uku, wafin nahal cikin suratul nahal, inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Ita kuma wanda duk ya karanta ta sai yayi sujuda. Wuri na hudu, wafi bani isra'ila, suratul bani isra'ila, wace sura a bani isra'ila? Suratul isra'i, madalla, saboda an ambaci bani isra'ila ciki. To ita kuma cikin suratul isra'i, inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa khayruna lil azqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. In ka karanta nan sai ka yi sujuda. Wuri na biyar, wafi maryam, cikin suratul maryam, inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa idza tutla alaihim ayatu arrahman khairu sujadan wa bukiya, sai ka yi sujuda. Wafil hajj, cikin suratul hajj awwalaha, ta farkonta, ba aya ta farko ba, suratul hajj tana dauke da sujudai biyu, sujudai biyu a cikin suratul hajj. To ta farko ita ce azaim, ta biyu bata cikin azaim, tana daga cikin hudun da bai kawo ba. Na fatar kun fahimta. Kaga kenan, ta ƙarshen suratul hajj bata cikin azaim, sai suratul najmi ƙarshen ta akwai ayat da ake wa sujuda, bata cikin azaim. Sai suratul inshiqaqi, idhas sama'u inshaqqat, ita ma akwai sujuda cikin ta, bata cikin azaim. Sai suratul qalam, iqra bismi rabbikal ladhi khalaqa. To waɗannan hudu su ne, kaga in ka hada da 11 su a 15, to wuri goma, ayoyi goma sha biyar ne, wuri goma sha biyar ne ake wa sujuda. 11 su a azaim kamar wanda ya ce, hudu ba su cikin azaim. Muna tare, shi ne ya ce wa fil hajji, cikin suratul hajji awwalaha, sujuda ta farko, don ita hajji tana ɗauke da sujudai guda biyu. To ta farkon ita ce azaim, ta biyu sujuda ta biyu ba cikin azaim, inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wa man yahinillahu fama lahu min mukrimin innallaha yaf'alu ma yasha. Wa fil furqan, cikin suratul furqan, inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa annasjudu lima ta'amuruna wa zadahum nufura. Wa fil hudhudi, cikin suratul hudhuda, wace sura a suratul hudhudi? Suratul Namli. To cikin suratul Namli, inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa Allahu la ilaha illa huwa rabbul arshil azim, na ake wa sujuda. Wa fi alif lam mim tanzilun, suratul sajada kenan. Ita kuma inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wasabbihu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun, na ake wa sujuda. Wa fi sad, cikin suratul sad, inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa fastaghfara rabbahu wa khara raki'an wa anaba, nan wasu sun kace a wa sujuda. Wa kila an ce inda qaulihi, a'a ba waccan aka wa ba, ana sujuda ne gun fadar Allah tabaraka wa ta'ala da yake cewa lazzul fa wa husna ma'ab. Kaga ita suratul sad an yi sabani wace aya ake wa sujuda. Wa fi hamim tanzilun, cikin hamim tanzilun, wacce ce hamim tanzilun? Suratul Dukhani ko? Ita hamim tanzilun ko ko wace ce? Suratul Fussilat ita hamim tanzilun? To cikin ta, cikin hamim tanzil, suratul Fussilat, na yake inda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'buduna. To in ka tara waɗannan wuri 11 kenan. Na farko suratul A'rafi, ko na biyu suratul Ra'd, na uku suratul Nahl, na huɗu suratul Isra'i, na biyar suratu Maryam, wuri na shidda suratul Hajj ta farkon, na bakwai suratul Furqan, na takwas suratul Sajada, na tara suratul Sad, na goma suratul Fussilat. Namli, to sai suratul Namli da mun ka tsallake ko, ita ce ta 11, ba sai an tada injin ba, a sa abin gadai. To kaga sune wurare 11 ko, to waɗannan sune yace su an manya, ma'ana sun fi ƙarfi bisa ga sauran hudun da bai kawo ba, duka wuri 15 ne. To waɗanda bai kawo ba, sujuda ta biyu ta suratul Hajj, sannan suratul Inshiqaqi, sannan suratul Najmi, suratul Inshiqaqi, sannan suratul Qalam, su abba ya kawo ba, su abba cikin azaya. To duk waɗannan da inda kai sujuda ka kyauta ka samu lada, in ba kai ba kuma ka wuce waka ko cikin sallah ko wajen sallah, ka karanta ka wuce kun baka da laifi wurin Allah. Ina fatar kun fahimta. To yace wala yasjudu sajdata fi tilawa, ba zai yi sujuda ba, sujudar da ake yi cikin tilawa, ko kace sujudul Qur'an, ko kace sujudut tilawa, mai at-tilawa, karatun Qur'ani. To ba zai yi sujuda ba, as-sajdata sujuda fi tilawa ga karatun Qur'ani, illa ala wudu, sai in yana da alwala. Ta zama sallah kenan. Sallah ita ashe an ga shar'anta ba a yi sai da alwala. Kaga sujudu tilawa kuma ba sallah bace. Don haka ga wannan magana ba ta da wani dalili. Ko mutum na da alwala ko bai da alwala, in ya karanta ayar da aka sujuda ko cikin sallah ko wajen sallah, an so ya yi sujuda. Wa yukabbiru laha, zai yi kabbara gare ta, in zaka tahiya wurin sujuda sai ka yi kabbara. Wala yusallimu minha, ba zai yi bacci, zai ce assalamu alaikum in ya ƙara sujudan ba, babu sallama. Kaga ya nuna ba sallah bace. Wa fit takbiri, ga yin kabbara fi raf'i min ha ga dauka kowa ba ya ce in za kana kana yin kabbara ba to yanzu in ka gama sujudat kuma sujuda guda ce ba sujuda biyu irin sujudu sahwe ba ka san ita sujuda biyu ce ko to ita sujudu tilawa sujuda guda ce sannan an shar'anta yin addu'a cikin ta akwai zikirin da annabi ya ba suwa cikin sujudu tilawa to in za ka dauka kowa wafin raf'i min ha ga dauka kowa da gare ta ka ƙara sujuda za ka dauka kowa wafin takbir ga yin kabbara fir raf'i min ha ga dauka kowa da gare ta sa'atun akwai halacci an halatta ma kana iya in za ka taso da kabbara kuma kana iya in za ka taso wakka haka nan ba tare da kai kabbara ba wa in kabbara in yayi kabbara ga tasuwat fa huwa ahabbu ilaina shine mafi soyuwa zuwa gare mu kaga ba dole ba kenan in ya ba kabbara kuma ya taso dai haka nan kuma ba ya da laifi wa yasjudu ha yana sujudatta man qara'aha duk wanda ya karanta ta fil farida cikin sallar farilla wan nafilati da sallar nafila da kowace irin sallah ka karanta ayar da ake wa sujuda to mustahabbi ne kai sujuda wa yasjudu ha yana sujuda ta man qara'aha wanda ya karanta ta ba'da subhi har lokutan da anka karhanta yin nafila ba akwai lokuta uku da anka karhanta nafila ba anka hana nafila waɗannan lokuta lokacin da haske ya bayyana bayan sallar subahin gabanin bullowar rana makaruhi ne yin nafila to in rana ta zo bullowa haramun ne yin nafila haka lokacin da rana ta yi ja bayan la'asar makaruhi ne yin nafila har lokacin da ta zo faduwa in ta zo faduwa haramun ne yin nafila har ta fadi hakan ga in rana ta kai tsakiyar bisa kanka kafin ta yi zawali makaruhi ne yin nafila to waɗannan su ne wurare uku da anka hada nafila to koda cikin waɗannan lokutan ka karanta ayar da ake wa sujuda ya halatta kai sujuda ashe kenan ya nuna hukuncin ta daban da na sallah ina fatar kun fahimta shine yace wa yasjudu ha yana sujudatta ita sujudut tilawa man qara'aha wanda duk ya karanta ta ba'da subhi bayan sallar asuba malam yasfir maddan hasken gari bai bayyana ba kaga lokacin da hasken gari ya bayyana shine bakin lokacin da an hakar hanta nafila to kenan in hasken gari ya bayyana ba zai yi ba koda hasken gari ya bayyana koda rana ta zo fituwa ya halatta a karanta saboda ba sallah sallah an ka hana kuma sujudu tilawa ittifaqan ba sallah bace wa ba'da al-asr hakan ga ya halatta yin sujudu tilawa bayan sallar la'asar ma lam tasfarra shamsu muddin rana bata yi fatsifatsi ba bata yi ja ba kaga in ta yi ja shine lokacin karhancin nafila ai ko zuwa ta fada in ta zo faduwa shine lokacin haramci to waɗannan su ne abin da ya kawo game da sujudu tilawa sai matsaya nan ko to madalla Allah ya sa muna albarka ga abin da mun ka karanta lalaci da yawa wasu mutane yawa wallahi mutun ya kwanta tun da daddare har sai ta waye ya kwana kuma a taho zikiri wadu sallah ma bai iya ana sallah yana an gaje tahiya wani baya iya ana tahiya yana an gaje wanga ba lalaci na ba ka taho ka zanna ga litta ana karatu kana an gaje kana kwana haba ga lalaci yayi yawa take ce kai kai kuwa kwana kace mai ciyon kwana